Jagamine, varaki jana ka. Bama baga manga sali palida, pali saga samanga samanga bama ga bama ga manga.
Nida ga nida ni mama maga ma pali jatala.
Ee abadu jatala, abadu jatala.
Ah,
badaradaza dadalage avadadala dadala
ta da 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 Ah